because of the economic imperative to have less ministers, substantial ministers, let me put it that way.
Kalaman shugaban kasa Muhammadu Buhari kenan dake nuna cewa ba dukkanin ministocin sa 36 ne da su samu manyan ofisoshi kamar yadda yake a can baya ba. Wannan kalamai dai ya jawo kace na ce a zakanin al'umma, a inda wasu ke zargin gwamnatin Muhammadu Buhari da nuna gazawa tun kafin tafiya ta nisa, a inda kuma wasu ke ganin matakin shugaban kasar zai taimaka wa kasa wajen rage makudan kudaden da ake kashewa akan manyan jami'an gwamnati masu rike da mukaman siyasa irin na ministoci. Matakin na shugaban kasa Muhammadu Buhari dai ana ganin tamkar gwamnati ce da za ta tafi da ministoci irin na jekanayika. To koya ɗan Najeriya ke ganin wannan mataki na shugaban kasa? Ga dai abinda wani ɗan Najeriyan ke cewa.
Sunana Alhaji Abubakar. To mu dai gaskiya abin da Buhari zabo muna ganin da wuya zabo ma Najeriya mugun abu. Duk abin da Buhari zabo muna da taƙiƙanin cewa insha Allah ta'ala abin da zai mutane alkhairi. Sai dai sharar mu anan da shugaban kasa zai taimaka duk ministan da ya zaba ya bashi full aiki, bashi office kamar yadda ake ba kowa. Ya kasance duk abin da ake ma kowane minista a yi mashi, sannan kuma a sa ido akan aikin kowane mutum cikin su.
Ba ku goyi bayan ministan Jekanayake ba kenan?
A'a, maganar ministan Jekanayake ai Buhari ya wuce nan. Duk abin da ya dauko kowa ya dire shi. Kuma mun tabbatar ba zai taba yadda ba a ci amana ƴan Najeriya. Duk aikin da yake a yi to a sa ido a bi mutum tiryan tiryan a ga iya gudun shi. Amma magana a jeje kana yi ka aduwa na bar taso ba mu dai a wajen mu.
Shi ma a bangaren sa Pastor Tunde Bakari wanda ya taba zama mataimakin dan takarar mai neman shugaban kasa na jam'iyyar CPC tare da Muhammadu Buhari ya kare matakin shugaban kasan, inda yake cewa matakin da ya dauka na tafiya da wasu ƴan siyasa da wasu ke zargi cewa tsofaffin zuma ne abin yabawa ne, kuma dole ne shugaban kasan ya tafi da waɗanda ya sani.
Those who say you have old recycled hands must show who are the hands that have been recycled.
Yace sai ku nuna mini wanda ya dace da kuma hujjanku na cewa wanda aka nadan bai dace ba. Yanzu dai a yanda sabbin ministocin suka fara wani taron bita na kwanaki biyu domin sanin makaman aiki, ƴan Najeriya sun zara ido tare da kasa kunnuwa domin sauraron irin ma'aikatun da za a tura kowane daya daga cikin su, tare kuma da sanin wanda zai zama ministan Jekanayika a cikin ministoci 36. Babangida Chiprin, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.